بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما أغلق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعدي في بنظرة تأتي لنا بالظفر باب ما جاء wannan badi ne cikin abin da yazo kam faradallahu ala ibadihi min as-salawati nawa Allah ya faranta wa bayinsa na daga salloli farkon farantawa nawa Allah ya dora musu bismillahir rahmanir rahim haddathana muhammad bin yahya an-naisaburi muhammad dan yahya mutumin naisabura wato ya zantar da mu haddathana abdurrazzaqi عبد الرزاق يظن تدمو أخبرنا معمر معمر يبام العبالي أن الزهوري شيكو ياكر بادك إمام الزهوري أن أنا سبين مالك شيكو الزهوري ياكر بادك أنا سلم مالك أكن شيما تنشي كن جدا سبق خادم النبي صلى الله عليه وسلم شكرا قومين والنبي هدما مدينة قال أنا سلم مالك يشي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم an faranta akan annabi sallallahu alaihi wasallama lailata usriya bihi daren da aka yi tafiyar dare da shi isra'i ma'anarsa tafiyar dare da haka ake cewa da annabi aqubu isra'ila mai tafiyar dare isra'ila tafiyar dare ba dan da wato hanyoyi suka lalace ba tana da kyau annabi ya ce ku dinga tafiyar dare saboda ana nade kafa tafiyar dare tana da albarka tana da auki tafiyar da zaka da dare sai ka ga mai mota yayi tafiya mai yawa akan tafiyar da zai yi da rana kuma inji lafiya a kallo to ko a zamanin wato dama aka dira kuma za su tafi lafiya a kallo da dawakai ga sanyin dare ga komai kuma sai a yi ta tafiya to saboda tafiyar dare kasawa annabi Yaqub Isra'ila ne tafiyar dare to tafiyar lailata usriya ne wato daren da aka isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a wannan dare an faranta wa annabi sallallahu alaihi wasallama as-salawatu 50 salloli guda biyar summa nuqisat as-salawatu 50 salloli guda 50 salla 50 Allah ya faranta annabi sallallahu alaihi wasallama summa nuqisat sannan aka dinga rage ta a cikin daren kamar yadda zamu zo aka dinga rage ta hatta ji ila kamsa hatta dawo guda biyar summa nudiya sannan aka kira shi ma'ana waye zai kira shi Allah ne zai kira shi ya muhammadu ya kai muhammadu innahu la yubaddalu alqawlu ladayya ni fa ba a canja magana a wajena innahu la yubaddalu alqawlu ladayya ba na canja magana ma'ana ko ba a canja magana a wajena ma'ana ni ne magana ba na canjawa Allah tabaaraka wa ta'ala wa inna laka bihadhihi al-khamsi 50 da farko 50 na baka to har yau da na rage ta zama biyar din nan dai tana nan a 50 dinta duk wanda ya tsayar da biyar din nan Allah zai rubuta masa kowace ɗaya ladan goma kowace ɗaya ladan goma kaga 50 kenan to har yau tana nan to isra'i a musulunci yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda da isra'i a cikin isra'i ne aka samu wato sallah salla bayan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu a cikin musulunci nan da ya kai salla girma babu shi bayan la ilaha illallah salla ita ce bambanci tsakanin musulmi da kafir in an ga mutum yana salla musulmi ne in an ga mutum baya salla to ba musulmi bane to salla din nan an karɓo ta a isra'i shi isra'i ma'anarsa tafiyar dare daga makka zuwa baitul maqdis dan haka Allah ya hada maganar isra'i da su ayoyin bani isra'ila saboda garin su aka yi baitul maqdis nan aka ji to kuma shi kuma mi'raji daga baitul maqdis zuwa sama to shi kuma surar wan-najm ta yi maganarsa surar wan-najm ta yi maganarsa to isra'i ya faru yana da muhimmanci kwarai da gaske wata a wani fada an yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
daren 27 na watan Rajab shekara ta 10 saura manzon Allah shekara 3 ya ban maka aka Isra'i da shi watan Rajab wato daren watan Rajab daren 27 shekara ta 10 to galibin musulmi akan wannan suke a wata na Rajab daren 27 sai dai likitin in an ce shekara ta 10 ya yi nisa kwarai da gaske Isra'i an yi shi ne dab da za a ban maka to a wata ruwaya kuma wannan maganganu na Ibn Qayyim ne a wata ruwaya kuma an yi Isra'i wato shaura wata 16 annabi sallallahu alaihi wasallama ya ban maka cikin Ramadana a wannan ruwaya kuma shekara ta 12 kenan to wannan ya fi kusa da abu to wayannan dai su ne maganganu masu alayyi hali ko a watan Rajab dai shi 27 din sa shi yafi to shi kuma watannin ne ko shekarun ne rikici shi kuma wannan ya yi kusa kuma zancen Ramadana ne magana to an yi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an yi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jikinsa da ransa duk malaman al'umma haka suka tafi da jikin manzon Allah da ransa haka aka tafi sabanin masu so su rikita musulunci komai na manzon Allah ya ce za ta zaba tsakanin ran manzon Allah da ruhinsa sun so mace tun a karni na wajen 8 suka so mace cewa ai da ransa aka tafi da shi ma'ana an ce da ransa aka tafi da shi kenan a cikin bacci kenan wannan shirme ne Allah mai iko ne manzon Allah an tafi da shi dan sai da aka tashe shi yana ɗakin mahani sannan Khadija ta rasu bayan rasuwar Khadija ne radiyallahu ta'ala anha ba dadewa manzon Allah bai auri Saudatu ba bayan rasuwar Khadija Saudatu manzon Allah ya aura sallallahu alaihi wasallam bayan Saudatu kuma ya auri sai da Aisha to bai aure ba sannan yana ɗakin yar uwarsa Ummu Hani yar Abi Talib yar uwarsa Sayyidina Ali yana ɗakin ta to aka yi Isra'i da shi an yi Isra'i da kuma wato Isra'i da Mi'raj yana da girma turawa suka fi sanin girman wannan abu da haka musulmi su dinga faɗan wannan kisa ta Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda in bature malami ne to wannan abu zai iya jawo maryam musulunta ko ya san su suke da karatun fizik sun san sama da abubuwanta yanzu a abinda suka dan kaddara akwai adadin zafi digirin da zafi zai kai a nan kan ƙasa ya tafasa ruwa ya boil ya tafasa akwai adadin zafin da ruwa zai kai sai ya tafasa sannan akwai adadin zafin da zai kai ƙarfe kuma sai ya narke wannan zafin da ya narka na ƙarfe ya fi wancan zafin da ya tafasa ruwa to sannan ƙarshen zafi a kan ƙasar munan ƙasar da muke wannan ƙarshen zafi zafin da zai narka dutse wannan zafi da yake narka dutse ya tarwatse ya dinga amayar da wuta to wannan shi ne ƙarshen zafi da muke da shi a kan ƙasa zafi ne narka dutse to amma in ka bar kan ƙasa kuma kai sama to wannan shi ne farkon zafi wannan zafin da ya narka dutse a kan ƙasa in kai sama kuma shi ne farkon zafi za ka dinga shiga current zafi za ka shiga zafin da ya ninka wannan wanda ya narka dutse din nan biliyon kaza ba ma miliyon ba biliyon kaza har ka je zafin sidratul muntaha inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jibril ya tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga jibril ki gaba mana ice ya rasulullah in na tsara daga nan wajen zan kone kamar yadda gashi yake konewa daga wuta ga wani zafi jibril yana tsoransa in ya shiga wannan zafin shi da kansa shi jibril haske ne shi kansa zafi ne yanzu ba dan tana ta yi wa'annan fararen gulab din ba inda wannan jan gulab din ka taba shi ka kone kaga haske ne amma zafi ne shi kansa jibril alaihi salatu wassalam zafi ne amma ga wani zafi yana tsoro in ya shiga cikin wannan zafi zai kone kamar yadda gashi yake kone ran amma kuma mu'jiza da girman Allah da girman Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ko ya iya shiga cikin wannan zafin da tsokar sa irin tamu sallallahu alaihi wasallam amma shi kuma bai gone ba to in wannan zafi da aka ce yana sama sai ake turawa yace kuma sun je duniyar wata sun je in gaskiya ne Allah tabaraka wa ta'ala dama ilimin technology zai saba wa Qur'ani su biyun nan ba su saba ba sai dai in jahili ne ya zauna akwai jahumai za su zauna su ce su fassara Qur'ani su ce kai suna ta badambadama tsakanin za su haɗa Qur'ani da technology abin duk sai ya rikice musu technology zai saba ba Qur'ani akwai turawan da muna da tafsiri na baturan Faransa asalin sa mutumin Ingila ne America dalilin da ya yi tafsirin su suna cewa Qur'ani ba magana Allah bane magana wani mutum na Sahara ne amma Injila da Zabura da Attaura su ne na Allah sai gashi kuma Attaura da Injila ba tafi da technology zamani ba amma kuma Qur'ani da suke cewa ba na Allah bane shine kuma ya tafi da technology zamani duk wani bincike da suka yi suka fada sai malaman Azhar suke musu aikan can banza ne da ai Qur'ani ya fada wannan shekara 2000 da wani tun ba microscope ba wannan ɗakin da kyale-kyan abubuwa duk Qur'ani ya fada ko Annabi Muhammad ya fada sallallahu alaihi wasallam wannan yasa yazo ya hada wayannan da tafai guda hudu din nan ya research akan su babba har Faisal zamanin sarkin Makka Faisal ne da ya bashi kyauta sai da ya bashi kyauta duk da baki da to turawa sun ce lallai su ma tafiya sama da suke wannan kumbu a kuro da suke har zara akwai wata awa mai sanyi akwai wata awa in ta shiga akwai digirin da zai shiga shi yana da sanyi to wannan hanya mai sanyi za su dinga bi har su je inda za su je amma da wannan jirgi zai goce wannan hanya mai sanyi ya matsa sai ya kone da yawa sun halba ya tarwatse saboda akwai rikiyoyi da yawa akwai kumbu a kolon da za su harba malami a nan ƙasarmu shehu malam umaru sanda a nan kaduna ɗinda shehu malam umaru sanda ya aika musu sannan ba fa bare fas ya je da wuri ya aika wa amerika lallai wannan kungu a kolo din za ta harba kar ta harba wannan awa ba ta shiga ba ran da za su harba wannan awa ba ta shiga wannan lokacin ba ikon allah wasiƙa ba ta je ba sai da sun harba kuma abin ya tarwatse wajen ba daɗewa bai fi shekara 10 a kai wannan abin ya tarwatse bayan abin ya tarwatse zamanin obasanjo abin ya tarwatse bayan abin ya tarwatse wasiƙa suka ce ai wannan mutanen sama a nigeria wanda hare su ba shi ikon allah ba su fahimci wannan ba amma shi ya fahimta suka aiko manda wasiƙa ya zama akwai ba su taɓa harba wani abu bayan haka sai ya sa hannu sai da ya rasu sannan aka aiko wa da shugaban ƙasar nigeria obasanjo gaisuwa ana gaya ana yi mara gaisuwar wannan malami na nigeria wanda ya san sararin sama wanda ya ce wani malami ne wannan a aka ce ai akademiya yake sunan sa malam umaru sanda da aiki yan nigeria kenan akwai malamai irin wannan da yawa amma ba ka taɓa sanin su ba ma sai an sun mutu ne sannan za ka ji to allah ya gaskata su wannan magana sun faɗi gaskiya allah ya ce was-sama'i zatul hubuki Allah ya yi rantsuwa da sama ma abociya hanyoyi ka ji wai sama akwai hanyoyi yanzu dan ka daga ido ina za ka ga hanya ko a biye shi wannan hanya ta jirgin sama da su wannan raga take nuna musu yanzu dan ka daga ido ina za ka ga wannan hanya amma su sun san to ne yake amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ransa da jikinsa haka ya tafiya a sama din nan Allah bai sa ya gone ba to wannan mu'jiza ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi karfin hankali dan haka dan adam al'ada dan adam in yaji abin da ya fi karfin hankali sai ya ce subhanallah yanzu haka aka yi shi ma Allah sai ya bi Qur'anin da irin al'adan sai Allah ya bude da kaman abin mamaki subhanallazi asri bi abdihi sai ya tabbata ga ubangiji da Isra'i da bawansa saboda girman mamaki Isra'i har ya zamanto Allah da kansa ya bude wannan aya da subhana sarki ya tabbata al'adan mu in mun ji abin mamaki mu ce subhanallah haka aka yi da zaka za to da jikin manzon Allah da ranta yake kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka an fita akan buraka abu ne da bai kai doki ba kuma ya fi alfadari bai kai doki ba haka yake dukkan ado yana jikinsa abu ne na Allah kayan ado haka manzo Allah ya haubura ka tsakanin sama da ƙasa ta yi tafiya subhanallazi asri bi abdihi laylan min laylan dan wani lokaci na dare ba duk dare aka yi ba Allah ya naka dan wani lokaci na dare kuma wannan kaman yana nunawa mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a al'umma ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a dinga yawo a sama tunda ya yawo a sama shi ya haubura ka doki shi ya hauga shi tsakanin sama da ƙasa daga Saudiya shine Makka ko ya je Baitul Maqdis a dan wani lokaci da gare in ka auna tafiya sai ga ba ka tafiya awa hudu ba in a jirgin sama ne to kuma haka ne Allah ya ce lailan dan wani abu na gare kaman al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce al'umman manzo Allah za ta hau sama ta yi yawo to wannan kenan ya faru akan buraka Jibril yana tare da shi alaihi salatu wassalam har manzo Allah ya zo Baitul Maqdis ya sauka ya daure wannan burakar inda annabawa suke daure zuwa dawakansu in sun zo yanzu bangon da manzo Allah ya daure wannan burakar yana nan a Baitul Maqdis amma na ya zama na Yahudawa nan za ka ga ana nuna Yahudawa suna ta wani abu a tsaye a jikin bango shi wannan bangon shi ake cewa bangon buraka amma yanzu ba daman musulmi ya matsa jikin wannan bango to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yewa annabawa sallah abin mamaki wannan sallah da annabi yayi wa annaba ita ba a karanta sallah sannan ba a hausa ma ba bare a karbo sallah din an kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi inda ta su yewa annaba sallah shine malamin suke ta bincike wannan sallah ta me inna fila ce ma ta me to masoya suke cewa wannan sallah ta Allah ya nuna girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi yayi wa annabawa sallah duk gabaki da to sannan kuma aka fara hawa sama duk saman da aka je ita ma sai Allah ya tara mutanen sama na annabi ya musu sallah raka'a sallallahu alaihi wasallam sannan aka dinga hawa sama daga nan yanzu buraka ta kare sai Allah ya kawo abu kuma mai iraji abu ne kaman kumbu a bolo sun ce malamai suna ta fassara mai iraji wa'insu su ce abu ne kaman tsani yana da matattakala wajen tara dukkan matattakala tsakanin sama da wata sama ko ku abu ne a rufe ba za a shiga aji Allahu a'lam an ce wannan miraji din nan duk wanda zai mutu da shi ake mumini ne da shi ake zuwa a ɗauransa abu ne mai ado kwarai da gaske wa'insu malamai su ce don haka za a ga mutum ya mutu ido a buɗe baki a buɗe saboda ɗan ƙauye ya ga abin kallon da bai taɓa gani ba da garin wannan kallo za a zare rai shi kenan wato sai a wannan mutuwa ce mai kyau ba mutuwa ce ta abu alayi halin ko ne mai iraji dai Allah sannan manzo Allah ya hau mai iraji shi da Jibril alayhi salatu wassalam sannan suka shiga sama ta daya Jibril ya iso aka yi mala'iku da sun saba Jibril ya zo ya shige yanzu rai in ya zo zai iya kutsa ta bangon nan ba sai da kofa ko kofa a kullu shi rai ba ruwansa amma wannan jiki namu in dai ba wani tabbaru ba kuma ko wata mu'jiza ko kalama ba yanda zai yi ya shiga ta bango to Jibril ya tambaya sai a ko washe kana shigewa lafiya shi a ni da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba kai jiki a jikinsa an aiko Maryam an aiko shi ne yace shi ne da aka bude sannan a sama ta daya manzo Allah ya ga annabi Adam alaihi salatu wassalam suka gaisa Adam yayi mar'a sama ta biyu annabi Muhammad ya ga annabi Yahya da annabi Isa suka gaisa a sama ta uku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam a sama ta hudu annabi Muhammad ya ga annabi Idris alaihi salatu wassalam a sama ta biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Haruna a sama ta shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Musa bayan sun gama gaisa da annabi Musa annabi zai shige kenan sai annabi Musa ya sa kuka lafiya ce Allah wannan yaro da ka aiko baya na Allah amma ka dubita shi a kaina jama'a su za ta shiga aljanna fiye da jama'a ta shine abin da ya sa ni kuka shi ma annabi Musa aka lalace shi dai kai ma annabi ba ta abin da aka baka amma wannan falala ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wannan ruwaya ibn Qayyim ne kuma duk gabaki da sai a sama ta bakwai kuma yaga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallama yace na ga mun yi kama da annabi ibrahim ba abinda zaka iya bambance sai dai shi tsoho ne ni yaro abinda bambanci na da annabi ibrahim kenan alaihi salatu wassalam na ga ya jingina da baitul ma'muri to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba zuwa sidratul muntaha to sidratul muntaha nan ne goda tsakanin sama da tsakanin abin da ya huce sama da abin da yake kasa duk abin da ya tafi daga kasan nan ko ya tafi daga saman nan iyakacin sidratul muntaha da ta shige annabi muhammad ya ta shige nan waje sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya taho daga bayan sidratul muntaha ya ta shige wannan waje ba shi ma iyakacin godar ta kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shine da girman sa ya kutsa wannan goda to jibrilu nan ya tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam jibrilu kai ne mai nuna hanya ya zaka tsaya ne ya rasulullahi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowan mu yana da iyakacin sa wanda in yazo nan zai tsaya baya shigewa ni iyakacina wani ne mai babbar daraja kenan iyakacina nan maza in na shiga nan zan kone kamar yadda gashi yake konewa a cikin wuta shige ya rasulullahi kai kadai ka iya samu wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige wannan a ruwaya ibn qayyim sannan baitul ma'muri amma alal haqiqa baitul ma'muri an baro shi tun a sama ta bakwai annabi ibrahim yana jingina da shi shi baitul ma'muri a sama ta bakwai yake sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je inda qur'ani ne ya iya fada summa dana manzo Allah ya kusanta fatadalla ya ƙara kusanta ko summa dana yayi sama fatadalla ya ƙasa dai ya fasala summa dana ya kusanta fatadalla ya ƙara kusanta fakana qaba qausain sai da ya zama tsakanin sa da ubangijin sa kaman tan kwaran bakaji aw adna ko ya haka ma yanda ya dace da Allah wannan kusanci ne na girma haka malamai suke cewa ba kusanci ne na jiki ba ba kusanci ne na jiki ba to summa dana dai fatadalla fakana qaba qausain aw adna fa auha ila abdihi sai Allah ya wahayi ga bawansa ma auha abinda ya wahayi menene ba wanda ya sani yana da girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk abinda ake da wani annabi sai Allah ya faɗa idza wahayna ila ummika ma yuhi da muka yi uwarka wahayi kai Musa ga wahayi anita fi fihi fi taghut faqad fihi fi jami falyulkihi yam ko in annabin Allah ya yi wa wahayi sai ya ce ga abinda na ce marga abinda na ce shi ma ga abinda ya ce duk abin duk wanda Allah ya yi wa wahayi sai Allah ya faɗi ne ya gaya masa kuma sai Allah ya ce shi ma ga abinda ya faɗa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda girman darajarsa saboda abu Allah ya ce fa auha ila abdihi ma auha sai dai ya zo a cikin hadisi manzo Allah ya ce abu uku ne akwai abinda an ce in gaya wa kowa da kowa shine shari'a akwai abin da kuwa sai dai wanda naga zai iya dauka manzo Allah ya ba sayyidina Ali Abu Hurairah ya ce an bashi manzo Allah ya ce na ba wa Abubakar na ba wa Umar to da irin wayannan dai sahabbai da su ma kuma sahabban haka sun dubi wayanda za su iya sayyidina Ali ya ba wa akwai wanda muka yi magana sa jiya to sayyidina Abu Juhayfa sayyidina Ali ya zuba wa Abu Juhayfa irin wannan ilimi da yawa yake cewa da Abu Juhayfa ilimi ne gashi a cikin zuciyata amma ba inda zan zuba shi gashi a cikin zuciyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku dinga magana da mutane iya daidai hankalinsu kar in Allah ya zo ma wannan ilimi ka dinga zuwa wajen jama'a da musulmi ba ka zo ka dinga sai su kariyata Allah su kariyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku dinga magana da mutane iya da gwargwada hankalinsu to irin wannan manzon Allah ya ce na ukun ka kirjina ne kadai ishe ya dauka kila sun ce ilimin zatin Allah ne kila malamai dai suna nan da maganganun su to anan aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi aka ba shi sallah biya wannan kai abinda aka bashi ne wahayi yana nan kuma Allah ya bashi sallah biyar sallah 50 50 salata an saba da biyar Allah ya ba manzo Allah sallah 50 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya baro fadan Allah tabaraka wa ta'ala yanda ya dace da Allah ya baro fadan sa ya zo sama ta shida ya shige Ibrahim annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya zo ya tabar da annabi Musa annabi Musa yace ya akai ya akai sai to abin da zan iya gaya ba dai an ba ni sallah 50 annabi Musa yace ta ai na yi wahala da bani Isra'ila a wajen ibada tun kasa to mutanen ka ko ba za su iya ba ko ma kace a rage ma shawara annabi Musa kuma shawara na gaba indai ya san kan abu ana so mutum indai da ciji ya gaya ba indai na gaban yana da kwakwalwa ko ya iya siyasa ko ya san zaman duniya ko ya san karatu in ya ba ka shawara to ka iya yi sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ba shi amma kuma annabi Musa yace na jarraba mutane ba na ga yanda fa suke da sakaci wajen ibada mutanen ka ba su iya sallah 50 kullum ba fa ko ma a rage ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko abin mamakin wannan karatu na Isra'ila wannan karatu na Isra'ila gangariyan karatu ne Allah ya faɗe shi subhanan da bi asri bi abdi fa auha ila summa dana fa tadalla fa kana ta'ala wa sayna aw adina kuma hadisi ingantattu kamar yanzu wannan hadisi sahihi ne duk sun kawo kuma da hadisin Isra'ila din ma duk ba wani mutum musulunci ne amma kuma yanzu duk waɗannan annaba da aka gani dukkan su a gidan dan abin da muka iya faɗa dai duk sun mutu hatta annabi Musa din da ya bada shawara aka rage sallah din tsakanin sa da annabi Muhammad wajen shekara 2000 da wani ko 4000 ma da wani to manzo Allah ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah an da kai ka bi misali annabi Musa ya ce ya ban shawara a rage Allah ya ce na rage biyar ya da annabi Musa ya ce nawa aka rage ya ce an rage zai ce goma manzo Allah ya ce ban gushe ba ina kai da ka tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala da annabi Musa har sai da ta zama biyar Allah ya ce to na rage ta zama biyar kila ruwaya ibn qayyim kuwa goma goma aka rage amma dai malamai sun taka akan biyar biyar shi da sai da ta zama biyar annabi Musa ya ce koma a rage to anan saboda yanzu kuma annabi Muhammad ya fi shi kuma sallallahu alaihi wasallam wannan karatun annabi Muhammad ne ba na annabi Musa ba zamanin annabi Muhammad ne duk mutum ya alheri guda daya sai Allah ya ba shi goma annabi ya san wannan amma da ya gaya masa ba saboda ladabi ya zo shigewa ma yana kuka an ciki ta annabi Muhammad a kansa bare annabi Muhammad ya gaya masa cewa in al'umma ta ce abu da za a ba ta goma sai annabi Muhammad ya bi shi da wata kalma kuma sai ya ce ina jin kunya kuma yanzu in koma wa ubangiji na ina jin kunya yanzu in koma wa ubangiji na to shi yana mutunta da tubale shi dai manzo Allah ya gota kadan ne sai mai kira ya kira mai kira ya kira Allah ne zai kira annabi Muhammad Allah ya ce kad ambaitu faridati nazartar da farilla ta yanzu ta zama biyar din nan amma ni fa hayyau 50 ce a wajena duk wanda ya salloli guda biyar din nan kowace guda ɗaya Allah zai rubuta masa goma yanzu kowa duk in muka yi asuba azhar la asar maghrib isha insha Allah Allah zai rubuta mana ladan sallah 50 sai dai akwai wasu bayin Allah din kuma sukan yi nafiloli da yawa an binciro nafiloli a wajen shehu rabiyallahu anhu ce shehu Ibrahim sun yi ya yi nafila din nan adadi 50 wanda zai hada da sallolin nan kaga yanzu idan mutum ya raka atanin fajiri guda biyu ya raka atanin fajiri guda biyu sannan ya walaha misali 12 karshen walaha raka'a 12 kaga yanzu 14 raka'a biyu kafin azhar ko raka'a hudu ko raka'a kaga 16 kenan raka'a biyu bayan azhar 18 raka'a biyu kafin la'asar 20 to raka'a biyu bayan magariba 22 ga raka'a 13 bayan isha da biya 35 ko ga farin lafiya 40 to har yau zai iya raka'a 4 kafin azhar raka'a hudu bayan azhar akwai wannan ruwaya din ma kage yanzu 44 ta zaharu sannan raka'a hudu kafin la'asar ga biyu ta zaharu yanzu 46 sannan raka'a 6 tsakanin magriba da isha akwai wannan ma raka'a 6 yanzu 50 ko akwai bayan Allah wannan ba an dorawa mutum bane nafila amma akwai bayan Allah da kullun tsakanin safe da dare din nan sai sun saka nafiloli kuma ita ma hadisai sai sun saka nafiloli wanda zai hada musu da farin da sunan sai ya zama 50 kullun naga Muhammad Sa'id shi ma kullun ya yi haka duk galibi wa haka Madina suna yin wannan amma wannan ba wai an dorawa mutum bane yanzu mutum yana da iko neman falala ne da neman lada ko biyar biyar din nan da yake yi in ya tsaya wa farilla jaf din nan Allah yana rubuta masa 50 Allah zai rubuta na zarfar da farilla ta wa kafaftu ala ibadi na sauƙaƙa wa bayina na sauƙaƙa wa bayina to sai abin da yake da rikici daga cikin Isra'il akwai magana tsakanin sai da Aisha da Abdullahi bin Abbas ya Abdullahi bin Abbas ya ce manzo Allah ya ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yayi magana da annabi Musa ba gani kaman tanfo haji amma Allah yayi magana da annabi Muhammad da gani wannan falala ce da Allah ya ba ita ko sai da Aisha tace bayan Allah ya ce la tudruku al-asar ko wai ne kun asar aka zo aka ga Abdullahi bin Abbas ya ce ya ganshi kana cikin gida ina san wannan magana to wannan dai maganganun manya ne tsakanin Abdullahi bin Abbas da Saida to har yau akwai wanda sun fi daukan maganar Abdullahi bin Abbas ko mu muna kan ta akwai wanda su kuma sun fi daukan maganar nan na Saida Aisha ita ta da cewa da maganar abin da ke zuciya sai an tsara girjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a Isra'il nan sai da aka tsara girjinsa aka cika shi da haske saboda abubuwan da zai gani saboda inda za a je dole ya zama to an dawwana to wannan ma malamai suna cewa wannan ma mu'jiza ce an tsara kirjin manzon Allah sau uku an tsara kirjin ta a wajen Halimatu Sa'diya yana yaro an tsara kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar wahayi da zai zo sai da malaika ya tsara kirjin sannan an tsara kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar Isra'i akwai wanda suka fuka suka ce sau hudu amma sau uku shi ya fi inganci shakkahu summa aidan ba'da hazaini shakkahu bintu khali shakkahu an tsaga rubinsa summa shakkahu an kuma tsaga summa ba'da hazaini bayan shakkahu bintu shakkahu an kuma tsaga rubin manzon Allah bintu khali wannan shi ne gangariya magangani to wannan ma mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama cewa za a dinga siyasa a al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam gashi an tsaga rubinsa an dinke sun ce in ya saki mayafinsa za ka ga alama wajen hada kirji da aka yanka a jikin manzon Allah kala Tirmidhi ya ce wakil babi a wannan babi an Ubada ta bin Samit an karba daga Ubada dan Samit wa Al Hasan bin Ubaydillah da Al Hasan dan Ubaydillah wa Abi Zarr da Abi Zarr wa Abi Qatada da Abi Qatada wa Malik bin Sa'ata da Malik dan Sa'ata wa Abi Sa'id Al Khudri wa inna sahabbati an karbo hadisin Isra'i da magana faran da sallah a wajen su kala Abu Isa Tirmidhi yace hadisu Anas wannan hadisi na Anas hadisun hasanun sahihu hadisi ne ke cewa in ga ta ce gari bo sai dai ta hanya daya ya zo wannan hadisi Allahumma salli ala sallam alhamdulillah